Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta cafke mutane 17 da take zargin wasu su da haddasa rikicin da ya sanadin rasa rayuka da dama a sassan jihar Plateau. Kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau, Manjo Umar Adam, yace uku daga cikin waɗanda aka kama daga yankin Gashish a ƙaramar hukumar Barikin Ladi an same su da makamai. Da yake faredin waɗanda aka kama, kakakin rundunar Manjo Umar Adam yace 14 daga cikin waɗanda aka kama an same su ne da laifin tada hankali a cikin garin Jos.
Wato yau mun yi faredin waɗanda aka kama su kuma ake zargi suna da hannu cikin wato tarzoma da kuma attacking da aka kai a nan wasu kananan hukumomi na Barikin Ladi. Da kai mutane guda uku waɗanda ma'aikatanmu suka kama, wanda muke bincike a kansu, kuma binciken da muke a kansu daga dukkanin alamu kuma zai kai mu ga samun sauran waɗanda suka aikata wannan mugun aiki na can Barikin Ladi.
Mun ba da tabbacin cewa su ne suka aikata wannan kashe-kashe?
Wato yanzu dai muna kan bincike ne, amma kuma wato daga dukkanin alamu dai binciken dai zai kai ga bayyana sauran waɗanda suka yi wannan aiki, saboda a danan da ake wannan suke wannan attack din a wannan ranar ne ga su yaran mu kuma suke kokarin kare wato mutanen da suke wannan muhalli. Allah ya ba su dama suka yi sa'a suka yi arrest din su.
To sauran 14 fa daga ina aka same su?
To wannan su kuma muna zargin suna da hannu da daga cikin waɗanda suka tada tarzoma a cikin gari, wanda suka kakkare hanya suka ita faffasa motocin mutane da kuma daga hankali na zaman lafiyan da muka samu muke dan jin daɗi.
To yanzu wani hali ake ciki tunda an ce duk da dokar hana atiko kuma takaita yawo da aka sa a nan cikin wayansu ƙananan hukumomi akan dan samu hare-hare wanda har ana kashe mutane, wani hali ake ciki?
Kamar yadda na yi bayani, akwai wasu wajeji wanda ake dan samun dai barazana, amma ba mu samu labari na cewa an yi kisa wajen ba. Daidai barazana kuma wani abin da ban fada miki ba, akwai wato sojoji wanda sun samu training na musamman a kasar waje, wanda shi daga defense headquarters aka turo mana su saboda su zo su taimaka mu ƙara ƙarfi akan ma'aikatanmu da suke nan, su kuma taimaka ta wajen wanzar da zaman lafiya. Bacin nan kuma akwai wato shi kaman headquarters na IAPOS da su ma suka turo mana wato abin da helicoptoci waɗanda su ma za su taimaka ƙwarai da gaske wato wajen patrol daga sama, saboda su tabbatar da menene ke kasa, sannan suka ga mugun abu sai su sanar da ma'aikatanmu wanda suke a kasa. Ko kuma wani yunkuri kuma na shi wato shugaba na yan sanda daga can Abuja headquarters, ya turo shi ma dai da yan sanda wanda sun samu su ma dai abin nan training na musamman don dai a samu a abin nan a tabbatar da an yi maganin duk wani wanda ya nemi ya daga hankalin jama'a ko kuma ya karya doka. Kafin shi yanzu kamar maganganun da nake miki yanzu, in ga duwannan kayan aiki da kuma abokan aiki da aka turo mana daga su can Abuja, to ina tabbatar miki cewa ba za a samu wani matsala ba ta wajen tabbatar da zaman lafiyan da muka samu a Plateau State ya ci gaba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.